kamar haka ne muka sanya ku al'umma tsakatsaki wato zababbu dan ku zamo masu shaida ga mutane kuma manzo ya zamo mai shaida a gare ku kuma ba mu sanya alqiblar da ka kasance a kanta ba sai dan mu bayyana wanda yake biyayya ga manzo da wanda zai ja da baya ya bijire kuma lalle wannan babban lamari ne sai dai ga waɗanda Allah ya shiryar kuma Allah ba zai taba tozarta imanin ku ba lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai ga mutane.